you fresh. All I mean, I'm a breaker.
I'm used to it, it come forever. Yeah, yeah,
yeah.
Mega Mix.
Tinda gan kiyere de de kete, kuma tinda gaje lapazin kiyere zote. Ni ko na te masaji presheka, inga zaina ba gimbia.
Zaina ba gimbia. Zaina ba gimbia.
Bagimbia,
baby,
but you touch it, but I am making kishia. Gotcha, remember him, Latina. You're not the hunchy, come on, air family, G fresh, all a man. I love you, I love you, I love you. Saying up a Jarima. Go shorty, saying up a Sinaria. Come on,
Tinda, I can't care, dedicated. Matenda gaje lapazin kiye zauce ni ko na ce masa ji fashe ka ga zaina ba gimbiya
zaina ba gimbiya zaina ba gimbiya zaina ba gimbiya.
I wish I could make him a wife. Your love is true. Give me some loving, good loving. Well, I have bestie, some we can call my kawaii ambata. Some like you got a kamar king, a re, I mean it, and tata. She fresh, need a hammer, some breaker. Baby, jamaji, jamaji, say it up a jamaji. King Garun, kana mumba mugi, ding na kine.
Ya, to anyi, miki kyauta, karpi kaya na alkaidi. Zainabu baki da wauta dan haka zaki tasiri ji ya soki da gaske ni ma wala da inkari in dai zaki amince da soyayyar sai mu fi da wuri me muku aure mu bar ku ku huta mu bar ku ku huta tunda asain kun ci da tuta kun ci da tuta sai ku soyayyar ku da tsafta mu kuma me muku fatan alkhairi zainabu abu.
Tinda ya ganki ya yarda da ke ce kuma tinda gajin lafazin ki ya zauce
ni ko na ce masa ji fashe ka ga zainabu gimbiya
zainabu gimbiya zainabu gimbiya zainabu gimbiya
zainabu zainabu yar gata. A zuciya ki nake fata sai kin zarce dukan mata in kika zanto matata Zainabu kece hasken raina hasken annuri mai kaunata san babu kamar ki a zuciyata. I can feel your love yarinyata Zainabu
tunda ya ganki ya yarda da kece matin daga jin lafazin ki ya zauce ni ko na ce masa ji fashe ka ga Zainabu gimbiya
Zainabu gimbiya Zainabu gimbiya Zainabu gimbiya.
Huh, come on, step material
ji fresh all the man.